We are aware of plans of some to disguise in military uniform in order to create problems during the election.
Daraktan cibiyar tattara bayanai a hedkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan, Major General Edward Buba ke bayyana cewa rundunar tsaron na sanar da shirin wasu bata gari na yin sojin gona ta hanyar sanya kakin sojoji ranar zabe don haddasa rudani yayin zaben gwamnati da za a yi a jihohin Imo, Bayelsa da Kogi. Muna gargadin su da su shafa wa kansu ruwa su kuma canza tunani, in ba haka ba to tabbas za su yaba wa ayazaki. To ta yaya za a iya bambance sojojin Najeriya da na bogi a yayin wannan zabe?
Distinguishing between the real soldiers and the fake ones.
Batun bambance sojojin Najeriya da na bogi za a yi wa ƴan jirgin da za su yi aiki a ranar zabe a waɗannan jihohi guda uku cikakken ƙarin bayani. Masanin kimiyyar siyasa a Najeriya, Farfesa Abubakar Umar Kari, ya ce wannan gargaɗi na sojoji ya dace, don kuwa akwai dalilan yin hakan.
Dalili na farko, ana zazzafar takara a dukkan jihohi guda uku, musamman ma a jihar Kogi inda akwai manyan ƴan takara guda uku. A Bayelsa da Imo ɗin ma haka ne, ƴan adawa suna da ƙarfi ƙwarai da gaske. Dalili na biyu kuma shine tarihi. Wato dukkan waɗannan jihohi an yi rashin sa'a, suna da tarihin rigingimu da kuma tashin hankali a lokacin zaɓe. Sa'annan kuma ko ba ma a lokacin zaɓen ba, jihohi ne wanda akwai rashin zaman lafiya. Alal misali, ita jihar Imo ta zama kamar wata babbar tunga ce ta kungiyar 'yan awarin nan mai tada husuma. A jihar Bayelsa ma haka ne, akwai 'yan tsaro Kanoke masu harbin mutane su shiga cikin ruwa. A jihar Kogi kusan duk wani lokaci da za a yi zaɓe ma sai an samu tashin hankali, saboda haka mutane su je su dinka kakin soja. Wato ba ma kakin soja ba, ina ga za a amfani da dabaru da hanyoyi na doka da waɗanda ba na doka ba daban-daban.
To amma rundunar sojojin Najeriya ta ce ta shirya tsaf don tunkarar duk wani kalubalen tsaro.
Elections coming up in Imo, Bayelsa and Kogi states this weekend.
Zaben da za a yi gobe a jihohin Imo, Bayelsa da Kogi babban al'amari ne a gare mu. Rundunar sojojin Najeriya tana ɗaukar sa da muhimmancin gaske. Mun yi duk wani tsari, kana mun yi duk wani shiri don tunkarar duk wani kalubalen tsaro yayin waɗannan zaɓuka.
During the election.
Kalaman General Edward Buba na hedkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda tsaro zai kasance yayin waɗannan zaɓuka. A jihohin da dama can sun yi ƙaurin suna wurin tashin hankali irin na siyasa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.